Kungiyar kabilar Zamarmawa dake zaune a Najeriya ta nuna rashin amincewa da daukar matakin soja domin kawar da sojojin kasar Jamhuriyar Niger da suka hanbarar da gwamnatin farahula a kasar a wani babban taro da kungiyar ta Zabarmawa da ake kira Zabarmakana ta gudanar a birnin Lakwaja fadar gwamnatin jihar Kogi ta ce aukawa kasar ta Niger da sojojin ECOWAS ba karamar illa bace domin kuwa ba a san inda lamarin zai tsaya ba. Alhaji Aliyu Abubakar shine shugaban kungiyar ta Zabarmawa mai kula da jihohi 17 na kudancin Najeriya ya ce suna kira ga shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu da yayi taka tsantsan akan lamarin
wannan fitina da ake zo a haddasa Niger da ake so gaba Bola Ahmed Tinubu ya goyo baya sojoji akai hari ma mutanen Niger. To ina kira ga shugabanninmu kusancewa mutanen Niger iyayenmu ne, kakanninmu ne, annanmu ne, yan uwanmu ne. Bai kamata a kawo wannan shawara a majalisa ba.
Ko baya ga batun kasar ta Niger, kungiyar ta Zabarmawa ta ce tana kokarin wayar da kan yan kungiyar akan zaman lafiya da kuma illar zaman banza sannan da bin dokokin kasa da ba tasu ba. Alhaji Muktar Mika'ilu shine shugaban kungiyar ta jihar Niger da ya halarci wannan taro na Lakwaja.
Ku zauna da mutane lafiya, ku yi aiki na gari, su kiyaye duk abin da zai kawo zamantakewa matsala tsakanin mutanen zama da su. Kuma muna yi musu albishirin cewa in Allah ya yarda cin gaba zai zo musu kanin su da zamantakewan sauran yaran da suke zama. Kuma insha Allah muna kuma kira gare su don Allah duk wani sana'a da ya haramta ga constitution na Federal Republic of Nigeria muna kira gare su don Allah su nisanke shi.
Batun haɗin kan ƴan ƙasar ta Jamhuriyar Niger dake zama a Nigeria yana ɗaya daga cikin abubuwan da suka maida hankali musamman a tsakanin ƴan kabilar ta Zabarmawa, kamar yadda shugaban kungiyar Zabarmawan a jihar Kogi Alhaji Attahiru Abdullahi Suguru yayi ƙarin bayani.
Kowane bazabarme dan uwan bazabarme ne. Zabarmawa iyayen da kakanninmu an san su da haɗin kai da zaman lafiya. Shi yasa muke kira ga shugabanninmu a faɗin Najeriya su haɗa kai su zantsuntsiya maɗaurin ki ɗaya.
Yan kabilar Zabarmawan dai da suka haɗa da na ƙasar Jamhuriyar Niger da Najeriya sun kammala taron ne da matsaya guda ta nuna buƙatar ganin an kawo ƙarshen dambarwar ƙasar ta Jamhuriyar Niger cikin ruwan sanyi. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.